Bismillahir Rahmanir Rahim. Ta ku daina surutu yaran nan, ku daina. Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alar Razi. Imam Razi yace al-yawm samin min Zulhijja, rana na 8 ga watan Zulhijja, shi ake kira yawmut tarwiya. Imam Nafsi yace da annan nasu yamla'una ruwayahum fihi, da mutane suna cika wato shayarwarsu a cikin la'adar su'ud Arafa don hawa Arafa. Ila li anna Ibrahim, ko kuma ince annabi Ibrahim turawa fi ru'ya allati ra'aha yadhu waladahu min Allah. Anan a wannan rana ne aka rawaito cewa yanda yana yaga kamar yana yanka dan sai Ismail a wannan ranan. Wa qala Anas radiyallahu anhu, sawmu kulli yawmin min ayyamil ashr bi alf yawmin. Ana zace azumin kowace rana a cikin Zulhijja din nan to yana daidai da azumin kwana 1000, domin kwanuka ne masu albarka su Zulhijja din nan, su ne Allah ke rantsuwa wal fajr wal layalin ashr, Allah na rantsuwa da alfijir da kuma kwana 10 nan. Kwana 10 nan saboda muhimmancin su ne Allah ya rantsuwa da su. Wa yawm Arafa, sannan azumi ranar Arafa guda 1 bi ashr ta alafi, yana daidai da azumin wato kwana 10,000. Wa annabi nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga annabi yace idza kana yawmul arfa, idan ranar arfa yazo, ashara Allahu rahmatahu, Allah zai watsa rahmatsa cikin halitta, falaysa min yawmi aktsara itqan, ba wata rana da ta fi ranar arfa yanta wanda Allah zai sa su ta a yanta su daga barin wuta, to bai kai ranar arfa ba wata rana ta fice. Wa man sa'ala Allah ta'ala fi yawmi arfa hajatan, duk wanda ya roki Allah wata bukata a ranar arfa, min hawa'ijid dunya wa lakin bukata na duniya ko na lahira kala halu, Allah zai biya mai bukatar. Wa sawmu yawmi arfa yukaffiru sanatul maliya wa sanatul mustaqbila, azumi na wannan ranar arfa yana kankare shekara wadda ta wuce da kuma wadda za ta zo, mu dai wani yawa da wadda za ta zo, yana kankare wannan zunubi shekarar da ta wuce da wadda za ta zo. Wal hikima fi zalika annahu baina idayn, tsakanin idi da idi, wahuma yawmu sururil mu'min, rana ne na farin cikin mu'mini, wala sururil mu'min aktsara min ghufrani dhanbi, ba wani farin ciki ga mu'mini fiye da gafaran zunubi, har da gafaran zunubi ai ba farin cikin da ya wuce haka. Sannan yawmu ashura ba'da idayni, ranar ashura 10 ga watan al-muharram, bayan an gama idaye kenan, fa kafaratu sanatin wahida, shi ma kafara ne na shekara daya. Lannahu li Musa alayhi salam, domin na ne Musa ne, wa karamatu nabi tatala afa ala gari, karamu manzo Allah ko tanun nuku akan wani. Ala rawyani yace laysa lana ibadatun tukaffiru ma bada ghairu sawmi arfa, babu wata ibada da take kankare kwanukan da ke gabaninta face azumin ranar arfa. Ala zarkashi fi qawaidihi, ya faɗa cikin qawaidi yace walaysa kama qala, an gane bai zama kamar yadda faɗi ba. Wa fil hadis, a cikin hadisi aka ce aljum'atu ila jum'ati kafaratu lima bainahuma, daga juma'a zuwa juma'a kafara ne na kwanukan da ke tsakani, lima bainahuma wa ziyadatu salati ayami, daga wannan juma'a zuwa wannan juma'a, in kai wannan juma'a a jam'i to za ka kankare ma laifin kwana 7 zuwa wata juma'a, sai annabi shi an ƙara kwana 3 ma su zama 10, juma'a daga juma'a kankarewan kafara ne na kwana 10, ma'ana kenan. Wa zakatul fitri, to sai zakka da ake na azumi, taharatul lisan, shi kuma tsarkakewa ne ga mai azumi. In mutum aka gama azumi kafa da wannan fiddakan din da ake cewa zakkan kono din nan, to tsarkace azumi ne. Wai juzu taqdimuha min awwal ramadan, ya lissa ma a gabatar da ita tun farkon watan ramadan, dan mutane suna da yunwa, wasu sai su huta. Wai ta akhar ta kanar rafi'a, kuma in ka wai ta akharta kana rajia ko koda wato ka jinki sata tana nan dai eh madaukakiya wai ta kaddama kana dafiya in kuma ka gabatar da ita za ta zama dafai ai ta dafau an sa'imul wuqufil ism za ta tunkude ma mai azumi aukuwa cikin me cikin zanubi wai kausal ana zai tafiyar ka gani ko hal huwa akwai tambaya ga wannan kankarewa hal huwa kai 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 le ina na san ganin ki ne ko wani abu zai tambaye shi kenan hal huwa wai kausal akwai tambaya da zai aukuwa nan an hada takbir ga wannan kankarewa hal huwa mimman alaihi zambun am huwa am huwa amun shin wanda ke da laifi ne ko kowa da kowa yake ni fa yuqalu in kana alaihi dhunub fa yukaffiruha shin dai mutuna da laifi an kankare wa illa in ma babu laifin fa yudamina sawabi bi qadri ma yukaffiru zalikal qadar sai bashi lada gurgurdan da za kankare mai wannan laifin walau kana alaihi zambun ko da akwai zunubi to sai mu tsaya nan mu tashi an Aisha Gracias.